karanta fara'irul maulidi wanda yake an sani an dade ana karantawa wanda asalin dama an ɗebo ne daga wannan littafin mai albarka da za mu karanta la'alla za a dinga tsawaitawa a karantawa yadda zai zamo kamar zama uku a gama a zama an gama shi tsakanin yau da gobe da juma'a. Kila muku sani ihwani ya 'yan uwana, Allah ya muku gwamnakatar, Allah ya karfafa ni tare da ku bisa tsayawa bisa iyakoki da cikawa da duk wani alkawari da ke tsakaninmu da Allah da alkawari da ke tsakaninmu da bayin Allah, alfarmar wanda matsayi abin yabo ya tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallam, ubangiji salati gare shi ya amince. Matuƙar kwanukan arziki suka zo a jere, ku sani cewa mafi kyan abin da aka fara a zamanin namu, kamar yadda wato nan Anna za a ce tunda ta zo a matsayin maf'ulin ko Anna a hasana maf'ulin ilmu ne, yasa Anna za a ce ba inna ba. Mafi kyan abin da aka kaga a zamanin wato aka fare shi a wannan zamanin namu, kamar ganin Imam Abu Shama yana shugaba Abu Shamata. Wannan Imam Abu Shama ta tunan malami ne babba, masani a ilimai da yawa, malami ne na lugha da na hau, sannan malami ne na Qur'ani da tafsiri, sannan a hadisi ana masa laƙabi da hafizu, wato ya kai matsayin hafizu ya kai ƙulƙuli a hadisi, wato shi ya wafata ko an kashe shi, ya yi shahada a hijira ta 665, yana masallaci aka shiga aka kashe shi. Abu Shama wato malamin Nawawi 665 a yin shahada, wa gairuhu da shi da wannan sarari Allahu anhum, Allah ya ƙara dagare su. Abin da sake fito da irin wannan nan a san wanda suka faɗi magana fa a kan maulidin nan gwanaye ne masana a ilimai da yawa, masana a ilimin hadisi, ilimin da yanzu wasu suke fakewa da shi su ce gaba ɗaya ma yau maulidin akwai shi ba abu ne wanda yake aka fara daga baya. To a san cewa gaggan masana a ilimin hadisin wanda suka san hadisin sak ba masu da awa ba, ko wanda yake a cikin laptop ɗinsu ko ga littattafan hadisin duk muna ɗauke da su, amma ka kawo hadisi 100 ba zai iya ba, sai dai ya buɗo ma, sai dai yanzu nan ya buɗo ma ko to masana hadisin na haƙiƙa ga abin da suka faɗa. Ma ya faɗo da shi Abu Shama ta musamman akwai littafi dai don ya nuna cewa duk abin da yake bid'a da ta saba wa addini ba abin da za a alamunta ba ce. To amma akan maganar maulidi ga abin da ya faɗa, Abu Shama ɗin nan yana da littafi musamman wanda a ciki yake sukan duk wasu bid'o'i da aka fito da su wanda addini ba zai yarda da su ba. Amma da yanzu maganar maulidi, to ga abin da ya ce cewa mafi kyan abin da aka fara ma shi ne abin da ake yi kowace shekara, ma yaf'al kulla amin zarafi ne maf'ulun fihi ne, ake aikatawa kowace shekara fil yawmil muwafiqi da ibalin yaf'alu din mustatiri ne ma yaf'alu huwa a fil yawmil muwafiqi, a rana da yake ta dace ga ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, daga yin sadaqoki da alheri da bayyana ado da farin ciki, domin wannan tare da abin da yake cikinsa ne daga kyautatawa ga almajirai, mai sanarwa ne da san annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama shi a zuciyar mai aikata haka, wa shukrullahi ta'ala, da nuna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa abin da ya baiwa da shi daga samar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya aiko shi rahama ga halitta. To shugaba sahawi wanda shi ma dai sahawi malami ne babba na hadisi hafizu ne, ana ganin duk a almajiran Ibn Hajar al-Asqalani mai bulughul maram mai fathul bari ba wanda ya gaje shi a ilimin hadisi kamar sahawi. Shi sahawi shi ya wafati ne 902 ko 902 shi ya wafati. Shugaba sahawi ya faɗa radiyallahu anhu, Allah ya ƙara dagare shi, haƙiƙa aikin maulidi ya faru ne bayan tsare na kunnan guda uku, sannan ma'abuta musulunci ba su ushe ba daga baki ɗayan sassa da manyan garuruwa suna aikata maulidi, suna yin sadaka a dararen watan maulidi da nau'o'in sadakoki, suna lura suna kula da karanta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma, dukkan baiwa magamiya suna bayyana gare su daga albarkun karanta maulidin. Ya zarci littafin mawahibul laduniyya shi kuma wato na ƙutsallani ɗin almajirin shi sahawi ne, shi ya wafati 923. wala da lamin islami ma ba musulunci ba su gushe ba suna haduwa suna taruwa a watan maulidi manzo Allah alaihi salatu wassalam suna aikata walimu suna yin sadakoki a dararen watan maulidi ne ko yin sadakoki suna bayyana farin ciki suna kare a cikin ayyukan alheri suna kula da karanta maulidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma dukkan baiwa magamiya tana bayyana gare su daga albarkun maulidin yana daga abin da aka jarraba daga fa'idojinsa cewa shi karanta maulidi amana ne a wannan shekarar albishir ce magaggauciya da samun abin da ake nema da abin da ake nufi Allah ya jigan mutumin da ya rigi dararen watan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin albarka ya rigi su a matsayin iye ne wannan ya kare ka koma ga tarihin Shamsuddin Abul Abbasi sai da Ahmad ibn Ibrahim ibn Hallikan Allah ya kare jagarshi ibn Hallikan ya riga wa'annan da aka ambata nan ko sahawi din ma ya riga shofati amma sun hada zamani shi ma bayan hijira ta 600 iya wafati wato shi tarihin nasa shine mai suna waqayatul a'yani wa anba'u abna'iz zamani waqayatul a'yan wa anba'u abna'iz zamani to a cikin tarjumar sarki abin girmamawa shi ne hadith sayyid muzaffaruddin da abin da yake kansa na daga tara jama'a da maulidin manzo sallallahu alaihi wasallam ka karu ya zarci bukatar maulidin shehi shugaba mai yawan sani mai himma shi ne shugaba halin dan mahaifina rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ji kansa abin da nasinsa jiredu ya ce Allah ya kare da a gare shi wanda ya halatta karanta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma mutayensa fakar fara bil amani hakika ya rahota da amana ma'rufur karhi yace wato wanda shi ma'rufur karhi shehin junaydu ne malamin junaydu ne shi ma'rufur karhi jira ta 200 ya yi wafati shi ko junaydu 287 radiya Allah ta'ala Allah kare da gare shi wanda ya tanadi amal abinci dan karanta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare yan uwa ya kunna fitulu ya sa tufafi sabon ya turare na wuta ya sa turare na ruwa dan ya nuna girmamawa ga maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tare shi tare da jama'a ta farko daga annabawa ya kasance a mafi daukakar aljanna wanda yake makadaici a zamaninsa shine shugaban Baruddinin Razi wato shi kuma ya fati 606 shine mai tafsiri ga Fatihul Ghaibi Allah ya kare da gare shi wato ana kashi ne 544 ya fati 606 ya sa shekaru 62 a duniya ma min shafin ba wani mutum karamar da nabi da ya kan da wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa gishiri ko alƙama ko wani daga abinci fil baraka sai albarka ta bayyana a ciki da duk wani abu da wannan gishirin ya sa da shi ko wani alƙama ko wani sa wanda wani abin sadu bi zuwa a cikinsa daga wannan wannan abin zai motsa ba zai zauna ba a cikinsa sai ubangiji ya yi gafara ga wanda ya ce wanda in aka karanta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa ruwa wanda yake tsarka duk wanda ya sha daga wannan ruwan kalbahu alfu nurin haske dubu zai shiga zuciyarsa da rahama dubu da cuta dubu za su fito daga zuciya zuciyarsa ba za ta mutu ba ranar da zukata ke mutuwa wanda ya karanta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam dirhami kudi na azurfa ko na zinari ne wanda yake an kera ta da sikka da kira wani sarki ya tudanya wannan dirhaman da wasu dirhaman sai albarka ya afku a ciki ba wuce ta ba zai bukata ba ba za ta kare ba daga hannunsa albarkacin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba imam shafi'i Allah ya kare da gare shi yace wanda ya tara yan uwa don karanta maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu tanadin abinci shirya musu abinci ya gyara waje ya kyautata ya aikata kyautatawa ya zama shi ne sababi ga karanta maulidin ubangiji ya tashi shi ranar aljama tare da siddiqai da shahidai da bayan Allah managarta zai zamo a cikin aljanna ta ni'ima sariyu sakadi ya ce wanda ya nufi waje da ake karanta maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa hakika ya nufi dausayi ne daga dausayin aljanna domin shi bai nufi wannan wajen ba sai ko dan ya nuna soyayya sa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam ko ya ce duk wanda ya zo ni to yana tare da ni a aljanna
Ya zo gare shi, ya zanka gare shi, sai ya afku a zuciyarsa, ya ce,
idan Allah ya fita da ni daga wannan musibar zan aikata walima zan nemi a karanta mun maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake ga sarkin sarkin ya duba gare shi sai sarkin ya dariya bayan da ya cika da fushi yace kai ka iya bafi ne sai sauran ya ce wallahi ban iya ba ya sarki mummune ya ce a hoto an ka na fi ma amma kuma ina son ka bani labari abinda ka faɗa yayin da na ce ina neman ka na ce a kawo ka sai sauran ya ce na ce ne in Allah ya kubutar da ni daga wannan musiba da babban lamari da ya same ni zan yi maulidi don karanta maulidi zan yi walima don karanta maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sai halifa al-maliki ya ce na ya fi ma ga dinari dubu saboda walimar da kace za ka yi na ya fi ma daga jinin ɗana sai saurayin nan ya fito alhali an ya fi masa an kudurar da shi daga a ce za a yi sakayya albarkar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam an hakaito cewa an yi wani mutum a Basra da duk shekara sai ya yi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye ma na kafin da aka ce na kashe dukiya mai yawa a wajen yin maulidin akwai wani mutum mai Yahudi a makotaka da shi lahum ra'atuhu sai matar mai Yahudi nan ta ce da shi me yasa makocin nan namu musulmi a duk sanda watan nan ya zo yake kashe dukiya mai yawa sai mijin nata ya ce da ita ai yana cewa ne wai annabinsa an haife shi a wannan watan yayin da wannan daren ta zo sai ta ga wani mutum da haske da kwaljini da nutsuwa tare da shi ya tsaya shi yana cikin sabansa yana takawa sai matar mai Yahudan nan ta ce ga wani daga cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wane ne shi wanda yake mai yawan haske mai kyawun kama mai kyan fuska suka ce da ita wannan shine annabi abin zabi wanda Allah ya aiko shi da gaskiya halin kasancewarsa mai abishir mai gargadi sai ta ce da su yanzu idan ne masa magana zai amsa min suka ce da ita ba mai girman kai bane ba mai nuna isa bane sai ce ya Muhammadu ya ce da baiki na amsa kiranki sai ta ce ya habibi ya musulina afri ibn bitabiyati ka amsa min da kalmar talbiya in ga jini alhali ni ba addinin ka nake bi ba ina ma cikin makiyanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita na nace da ubangijin da ya aiko ni annabi da gaskiya ya aiko ni abin yin asiri da shi da manzanci ai cika make ban ba ki amsa da haka ba har sai da na tabbatar cewa ubangiji ya shirya da ke ga musulunci tace ina kana nabiyin karim hakika kai annabi ne mai girma hakika kana kan nabi'a mai girma mi ko hannunka na tabbatar ba wanda sai ta bauta masa din ba Allah ba na tabbatar kai manzo ne da gaske ala nafsiha sannan sai ba kanta ga kanta cewa idan gari ya waye za ta yi sadaka da baki ɗaya abin da ta mallaka don nuna farin ciki da musuluncin ta yayin da gari ya waye sai ta ga mijinta ya yi tanadin wata walima yana cikin himma mai girma ta gari ta ce da shi ina ganin ka cikin himma mai girma ta gari sai ya ce da ita ai saboda wannan kyan musulunta a hannunsa a jiya sai ta ce da shi waye ya bayyana ma wannan lamari waye sun ka da kai akan mafarki nan ursila ilayya sai ce da ita kin ga wanda aka aiko gare ki to ni ma an aiko kamar sa gare ni shi yasa da mijin nan da matar suka musulunta musuluncin su yake wato albarkacin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cike an yi ta karto shi ne daga sharhin nan na shama'il da aka ambata kalamu muqaddimatul maulid al-mas'ul magana da aka kawo a muqaddimar maulidin nan da aka ambata ta shi sai dai halin ta zo karshe haƙiƙa shugaba Suyuti Allah ya kare ta gare shi ya yi risala a wannan magana ya ambace ta husnul maqasid kyakkyawan manufa a cikin aikata maulidi ka sani cewa da maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi lailatul qadri ita ce ta fi daga lailatul qadri wanda ubangiji mu dalla ula daukaka su ta girba mai ya faɗa a hankinta lailatul qadri ta fi wata dubu kamar yadda ya bayyana wani sharisi ya bayyana akan wannan a littafinsa mi'yaru mi'yar littafi ne babba wanda ya tara fatoyin malamai da yawa wanda ya shi wato wani sharisi ya wafati 914 ko ووجهه يا فسكر ده وانا بما ينيف ده ابن ده يا هو يا هورا فسكا 20 يا كاو فيه ده دليلي 20 da suke tabbatar da kowane dalili daga dalilan na 20 yake tabbatar da cewa daren maulidi gaba yake da daren lailatul qadr ne inda kullana abrul lailatul qadr fa alama daren maulidi wajen malamai ta fi daga lailatul qadr fa alama ka san wannan ya fada a cikin littafin mawahib idan ka ce idan muka ce manzo Allah alaihi salam an haife shi ne da daddare to wanne ne ya fi lailatul qadr ce ta fi ko daren haihuwar manzo Allah alaihi salam sai a baka amsa cewa daren haihuwar manzo Allah alaihi salam ta fi daga lailatul qadr saboda fisako uku sai da ce fisako cewa daren maulidi da dai da bayyana manzo sallallahu alaihi salam da lailatul qadr kuwa an ba da ita ne ga manzo Allah abin da ya samu daukaka da bayyana zatin wanda aka daukaka saboda shi ya fi daukaka daga abin da yake an samu daukaka da sauran rabu da wanda saboda abin da aka bashi ba dai a cikin wannan wannan ne yasa ita daren maulidi ta zama ta fi daga lailatul qadr hujja ta biyu fuska ta biyu cewa ita lailatul qadr ta samu daukaka ne da sauran saukan malaiku a cikin ta daren maulidi kuwa ta samu daukaka ne saboda bayyanan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda daren maulidi ta samu daukaka da shi ya fi daga wanda lailatul qadr ta samu daukaka da su bisa zancen da yake abin inganci abin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba dukkan annabawa ma da manzanni gaba suke da mala'iku sai shi yasa daren maulidi sai zama tafi
na'am
na uku fuska ta uku yace wa lailatul qadr a cikin ta an yi baiwa ne ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam daren haihuwar manzon Allah ko madaukakiya Allah ta'ala mutum an yi baiwa ne ga baki ɗayan halitta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ubangiji ya aiko shi a matsayin rahama ga baki ɗayan halitta da sababin sa ne ni'ima ta gama baki ɗayan halitta shi yasa daren maulidi ya zamo a amma naf'an amfaninta ya fi gamawa wannan yasa ta zamo tafi ya girman wannan wata abin mamaki irin abin da ya ɗaukaka shi ya cika alfarmar dararensa kai ka ce an hala aliku kai ka ce ita da alu aini fil qudi ashiri waya wata ya mamakin ɗaukaka fuska da kyau da fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam al'ajabin abin da ya ɗaukaka manzon Allah wanda aka haifa a wannan irin wannan wakaci sarki ya tabbata ga ubangijin da ya sanya maulidin manzon Allah ya zama kaka ne ga zukata ya sanya kyansa ne kayatarwa ya kulu da na bisan lahal minhu wa qawlu al-haqqi ya tabul sami wa alihi wa zaman wa shahr wa alihi wa alihi fi rabihi har shi hali ina daga gare shi yana faɗa mana ko yaushe ko magana ta gaskiya tana daɗin ji ga mai sauraro fuska ta rabi'u kaka ce wal zamanu zamanin da aka haife ni fi rabi'in kaka ce wa sharu wa ri watan da aka haife ni kuma fi rabi'i wata rabi'i ne shi yasa zama rabi'un fi rabi'in fi rabi'i alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina